President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammad Buhari GCFR, to, as a matter of urgency, declare a state of emergency or any security in Nigeria. Those in favor of prior to say aye. Those against say nay.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nemi amincewar majalisar kenan a game da kafa dokar ta bace a kasar biyo bayan sace daliban makarantar kimiyya ta gwamnati dake garin Kagara a jihar Neja. To amma wasu a cikin ƴan majalisar dattawan sun bayyana ra'ayoyi mabambanta, irin su senator mai wakiltar jihar Kebbi ta Kudu Bala Ibn na Allah dake ra'ayin a fara daukar matakan tsaro a makarantun tukuna.
A misali aka ce an sace yara a kankara, an sace yara a Chibok, an sace yara a wani wuri. Ya kamata a ce duk inda aka dauki yaran jama'a aka sa a makaranta, to ayi wani shiri wanda dole akwai security koda biyu ne ko uku a wurin, wanda in wani abu ya faru kuma an ba su wayar wanda za su buga ma cewa ga abun da ya faru, da kuma action din za a iya take immediately.
Shi ma senator mai wakiltar Zamfara ta tsakiya Hassan Nasiha German Gusau na ganin gwamnati ta gaggauta bin matakan sulhu kamar yadda aka taba yi a yankin Niger Delta da kuma yadda gwamnatin jihar Zamfara take yi a yanzu.
Babu zama lafiya, babu tsaro, sai kashi-kashi ake yi, sai sace-sacen al'umma. Baya za a yi ka bada magani idan baka san ciwo ba, kuma muna kira ga fitar gami ita ma ta bada gudunmawa kuma ta yi koyi da irin wannan sasanci da gwamnatin jihar Zamfara ke yi. Mu kuma muka bada misalin ai an yi haka a Niger Delta. Militant sun zo da nasu agitation, kuma an diba an sun haɗu ƙorafinsu. Mai girma shugaban ƙasa wancan lokaci ya zauna da su, ya yi sasanci da su, kuma ga an samu zama lafiya.
Ƙwararre a fannin kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa da kuma yankin Sahel, Dr. Kabir Adamu na cibiyar BCOM Securities ya yaba da kiran da 'yan majalisa suka yi, inda ya ce ta zo a daidai.
Wannan kiran da ita majalisa ta yi kira ne mai muhimmanci, don kusan tana tayar da ɓangaren zartarwa tsaye ne. Ɓangaren zartarwa suke da haƙƙi na tafiyar da harkar tsaro a ƙasa, kuma a ƙarƙashin kundin tsarin dokar ƙasa wannan haƙƙin ma yana kan gwamnatin tarayya ne. Kuma wannan haƙƙin gaskiya shine kusan gaba a dukkan sauran haƙƙoƙi da ke kan ita gwamnatin tarayya.
Majalisar dattawa ta nemi a kawo wa ƙasar ɗauki da gaggawa kamar yadda ake yi da cutar coronavirus. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.